naje na dawo kalla abin da na kawo babban babba akwati na dawo da sako akwai babbanci kalla abin da na ci akwai babbanci kalla abin da na ci.
I'm from a place where times are rough. Fuck that, we use style, dance them off. These jokes and tunes where we draw support. Big brains and skills don't run come out. Where I'm from, they don't have respect for my life, for your life, see I'm a clear. Big boys go rather buy cars and jets and leave all the hour with the threat. Our defense and we
yeah.
Internet,
eh?
Insta X,
okay.
New challenge,
yes.
Ginger them,
yeah.
This kind pretend I need talent. Be resilience, I be madness. Turn up for life, oh, turn down kinny. My sort of bang and see me. It remains more, make it burn down, finish. They got a press when they talk that English. We still they dance, you know, that time be this. My body feel my leg, you know, catch rhythm. It don't take away, we they not start feeling. It don't take away, we they rough and silly.
Naje na dawo, kalla abin da na kawo. Babban babba akwati, na dawo da sako. Akwai babbanci, kalla abin da na ci. Akwai babbanci, kalla abin da na ci.
Oh ya Allah ka yi mu ta mai ko. Oh ya Allah koi nyuwa ya zama ciwayyo. In ka ba mu ya zama yiwayyo. Oh ya Allah yo baba ka yi mu ta mai ko. Ana fada adita kana fa all my people. Wanda gari da jure
ka majiri babinci.
Babu lafiya ga mutane suna buro uba abla. Oh ya Allah, ka yi mu ta mai ko.